وآخرون هكا مفتربوا لزوج أجر دمنا كالكتب ومالك أناك أن سيدي وزيد مالك سيدي فأحمد وابن سعاد أن علي أن أبي حمزة أو سالم أم النبا نعم وليس شرطا عددهم وما شرط الرواية اثنين
ومالكم أنسى في أنسى hace malikun ne yaro zuwa hadisin Hannaji da Naji'u
an
sai yi da shi gaban shi Naji'u san shi ne Umar wannan Abdullahi bin Umar shi shi ne wannan din sa shi ne Maulana sa wato Naji'u ne gaban shi ne yan tabbi ba ba
wajin da wani sai shi
ina so ka tsara mani sai abin da ya tabbata da shi ma wato inda ya fi aka ce shi ne yaro ji malikun Hannaji'u Abdul Umar in ga garo ji wannan babu isnadi da yake inda shi kamar sama
na ba Ahmad
sai da Ahmad din sa to ya fashi zuwa wannan duk zuwa shi Imam Ahmad bin Ahmad bin Hanbal shi ma idan aka ce a rawaita shi wannan Ahmad bin Ahmad ne rawaita shi ya aka ce shi sai shi amma likin Allah bin an sai yi to ba isnadi da yake wannan
na ba mun sahaji
ba mun sahaji har ai wani kuma kike kuma kuma ruwaya nan da Ibn Shahab da Ibn Shahab ne rawaita hadisi
na'am ana ji
har Aliyu shi kuma rawaita ga Ali
ana ji
an karɓa Aliyu ta kuma kuma shi gawa da shi kuma shi inda ke nadi a wajen ku to sai kuma shine shine Allah Ibn Shahab ne
na'am
shi kuma wanda rawaita ga Allah Ibn Shahab shi kuma shi rawaita ne shi Ibn Shahab ne na'am amma da Ibn Shahab ya karɓa Aliyu ga Aliyu
na'am
ana ba Aliyu ya garbo gaba ban ka ne sai ne wannan wannan Aliyu ana nufin dan dan sai na hausa ne
sai ne Aliyu
yawa sannan kuma an ji din Aliyu sannan an ji shi
na
Aliyu ne sai ne shi ya so sai sai kuma ya ga Aliyu kuma ne
Aliyu
shi ne abin da yake da haka rawaito a cikin Ibn Shahab ne ya rawaito an Aliyu da sai na Aliyu zan laji ne shi kuma yaro an aji ga baban shi ne Hussein
ne
shi kuma Hussein din yaro to aji ga kakan sa
an salimi
an salimi ko kuma salimi ne
amman na ba
amman na amman na amman na ba nan ma'ana an shafi ne na bane ga mutum wanda yake fada ku wato yaro to wannan hadisi shi aka rawaito Ibn Shahab yaro to ga aji na aji kuma yaro to ga Hussein na Hussein kuma yaro to ga kakan shi ne Hussein ko kuma a'a haka sai ai salimu ne haka ruwato an karba da salimu ne shi ne dan Abdullahi dan Abdullahi ne Umar bin wato ruwaya ko ta biyo ta je biyo kuma ta ruwato wajen sai salimu ne salimu ne Abdullahi amma nabi ne kuma mutum wanda yake madaka shi ne mutum madaka shi ne shi ne dai sai na Abdullahi ne Umar bin da yake madaka
ko
shi ne nabi
au an Ubaydillah
ko kuma waye suka ce a'a fikir waya wata jiyoyi inda shi shi wanda aka rawaito an Ubaydillah wa Ubaydillah
an Hibrul Bashar
an Hibrul Bashar ga malaman nan na jama'a wane ne shi Hibrul Bashar nan
ko Ibn Abbas
shi ne Ibn Abbas
na'am wa hadha
hadha wannan
an Umar
an Umar shi kuma ya rawaito ga Umar wato Ibn Abbas shi ne ya rawaito ga Umar wajen sa wajen su wasu kuma wannan shi ne a kai shi ko wani akwai kaulin wanda wadansu ne suka fata wannan magana sai su ga wasu kuma su bayar ko wani akwai wannan
na'am
an salwa wannan jinin fatan
eh wani ba Umar din ba
eh
ram wato wato
wato wato wannan kuma suka ce an karba ga wato
an Amr
an karba ga Amr
ko Ibn Murra
Ibn Murra ram
shi
Amr din Ibn Murra ram
shi
kuma ya karba ga Murra din ga Murra shi ne baban shi kenan
an Ibn Kayyim
Ibn Kayyim
karra
karra ai Murra wato mana abin da yake ne da karra din shi Ibn Kayyim din a wannan ruwaya ta zo shi ubatu da Amr bin Murata da Murata kan da Ibn Kaysar amma kuma ai ga Murata kan amma kuma ba ga Ibn Kaysar ba wata ruwaya ta akwai irin waɗannan ruwayoyin da dama amma dai wanda aka rawaito shi wannan ruwaya ta zo a wannan shiyaki aka rawaito ga Ibn Kaysar da wannan ruwaya ta ce a cikin Islami eh wato shi ubatu kan yana da wasu ruwayoyin kala kala amma dai wanda ya rawaito ga an Umara Ibn Murata Ibn Murata an Murata kan Ibn Kaysar wannan ruwaya ta fi kowace shi a cikin
Islami karatan
eh karatan ba eh karatan an ce karatan mara ai ne eh mana ya rawaito shi mara ai irin wannan eh da wannan ruwaya ba sauran ruwaya ba yawa shi ba yana da sauran ruwayoyi da yawa amma dai wanda ya rawaito shi ga ta wannan yaji ya rawaito an amrin din bin murada an murada ne kai shi ya fi kowane ne
na'am aw mara wa su ubatu
ko kuma abin da su ubatu ya rawaito
na'am an kasada
kasada ka
na'am ila sahibi
ila sahibi
an shi yake
da shi annai
sada
sada wanda suke shi wanda ne shi
na'am
ya rawaito ne da shi annai wanda suke ba shi wa kila daga sahabbai ko kuma daga cikin manyan nan na sahibi
na'am
inda aroto ko ba wani inda aroto shi kuma ne aroto sa tarika kuma shi ka tare kuma aroto ga sikiri
to
shi shi sikiri ne da aroto wai da dama wani a wajen gojin sa wani wajen da gojin taji ne manyan gojin taji amma inda shi ya ci da ya zama ga wannan ne to a wajen su sun ce shi ne a sauri to wato an ka tarika an sa idin sannan kuma a ce an wani wanda ke taji ne shi ko kuma taji ne shi kuma manyan gojin taji
na'am
san ka wannan sikiri din mutum yi
eh an sa idin ba na wuce ba idin mai mutum yi
na'am kuma bin sirina
sana ibnu sirina
an habrul adi
a ana al-habri al-habri malami al-ali wanda yake madaukaki
na'am ubaydat
wani ne shi ne yake aiki da
to
ba ubaydat bane aiki da shi
na'am
ajidat
na'am
wani yake ne ajidat
na'am jimara wa ku
ga abin da ya roje shi
ana aji
ga ali kuma idan aka roje irin wannan ruwa ya
ta
ibnu sirina muhammad bin sirina al-ansari shi ne ya ruwaito shi kuma ya ruwaito ana ajidata daga ajidata shi kuma ajidata ya ruwaito ana ajidata daga ajidata na ajidata
to
haka ruwaito wajen wannan wani suka ce wannan shi ne a kawai
wannan shi ne a kawai ka zaɓi na mihrana
haka na ibnu mihrana
an ibrahima
sunan shi ma suleiman ibnu mihrana ibnu mihrana
na'am
kuma wani suka ce idan mutum ingancin ta shi ne wanda suleiman ibnu mihrana ya ruwaito
na'am oh
an kuma yaro to an halaka mata shine kaifi ya halaka mata dan kaifi
na'am
ibnu mas'ud
ibnu mas'ud
kuma halaka mata dan yaro shi ga ibnu mas'ud
al-hasan
al-hasan yunda yake ba hasan
na'am wa waladu qasim wa waladu qasim
shi yake wa al-hasan ne suka tuka sawan ibnu mas'ud
na'am
eh shi ne kuma yunda yake tawa shi da duniya shi da yake al-hasan
na'am
yana tawon kamar haka
na'am
wa waladu qasim shi ne shi ma kamar yayi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam
wa waladu qasim
ko waladu qasim haka na san nan qasim shi ne shi ma wannan Abdurrahman bin Abdurrahman kina
na'am
Abdurrahman bin Muhammad kina Abu Bakar dan Abu Bakar shi ko shi kan shi ko Abu Bakar shi ne wannan qasim
na'am
shi kuma yaro sai an aji
na'am
da babansa
an aji
shi ne Muhammad kina
na'am
kuma Muhammad bin yaro shi kuma an aji daga aji
نعم
كنا كنا عبدك ما هيك كنا 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 kawai dai wannan jama'a bayan da suke masa wa'azi sai ya kamata kai kar a ce anyi tani a ce banta da gari a ce ai ga haji kaza idan yazo a waje kaza shi ne a ce shi ya ga an tuna ko kuma a ce gari kaza su zan daki na di kaza shi ne ne shi a waje ba ba da kai amma ba a ce laki ko a ce wannan kaza da duk ya ko ne kaza da shi.